sai aje kaman ofa bine a share filin laki sai ga yace amma wannan an rubuta to mutanen da aka rubutan nan kaf dan kare ba wanda ya ga kokobo kullum akan za a bayar ne kullum akan za a bayar ne saboda hakan nan magana nan gwamnati ma ta daina cewa za ta taimaki talaka da sunan bashi ta daina cewa ma za ta kawo taki domin ta taimaka talaka ya samu sauki duk wannan ƙarya ne
honorable Hussaini Gambo Bello kenan ya daga cikin manyan manoman shinkafa a jihar Adamawa ke mako ka game da yadda kawo yanzu manoma a jihar ba su zama cin gajiyar shirin baiwa manoma rance da gwamnatin tarayya ta kadamar ba wato shirin da ake walakabe da Anko Brewers amma dai zargin cewa da gangan bankin manoma wato Bank of Agri yake baiwa manoma kudaden da babban bankin Najeriya CBN ya fitar domin a baiwa manoma ƙarƙashin shirin na Anko Brewers a jihar Adamawa to sai dai kuma shugabar gudanarwa bankin shiyar Yolama da Mary Buba a wajen wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin manoma da ma tallafa manoma a jihar ta ce ita Fatu ne ma ta kammala aikin ta ta kuma tura shi kwatar bankin to amma kawo yanzu bata san ko an rattaba hannu ba ko kuma a
place everything on their table and they have sent it to the head of to the MD's office for payment
mun mun kammala tura suna manoman daga wannan shiya zuwa can shi kotan mu dake Abuja kuma na samu labarin cewa an tura suna yanzu ga teburin MD to amma ko bazan iya cewa ko an sa hannu ba ko kuma a amma fa ina da yakinin cewa za a kammala da mai a sama biyan waɗannan kuɗaɗe
the MD's office for payment
to ko an yi wannan taro zai kai ga share hawaye manoma a jihar Dr. Umar Bindir da ke zama sakataren gwamnatin jihar wanda ma shi ne ya jagoranci taron ya ko ba da amsa ne ma da cewa
in sha ma Allahu yanda kake gani mu zo nan karfe 2 mu tashi karfe 6 ai ba banza bane ba wanda yake son shan wahala haka kawai kuma kaga mutane committee din mu ta kai mutum 20 ko ba haka ba a kasan nan ka tara mutum 20 su zauna awa 4 awa 5 ai ba don banza bane niyyar mu ita ce farar niyya na taimakawa tallafa talaka kan noma in sha ma Allahu abinda yasa kenan muke taron nan muke ta tattaunawa
Malam Ahmad Umar Waziri shine manajan babban bankin Najeriya CBN a jihar yace yanzu kam sun ma gano bakin zaren
mun fara ku mun gano kurakuran mu dama burin mu mu yi na farko mu kare mu ga inda kurakuran suke mun riga mun yi wannan kuma Allah ya taimake mun gano kurakuran
to yalla bai kamar me kuka gano
akwai kurakurai na wajen samu su manoma din akwai kurakurai na wajen fannin bankunan yan kasuwa deposit money banks akwai kurakurai wajen inda ake samu kuɗin nan da sauransu so duk waɗannan kurakuran mun riga mun fahimce su yanzu kwarai da gaske kuma insha Allah yadda muka shirya wannan noma rani za a samu fiye da yadda ake tsammani
kimanin naira biliyan 44 ne dai babban bankin Najeriya CBN ya fitar da min tallafa manoma inda kawo yanzu kusan jihohi 29 suka so mucin gajiyar shirin yayin da kuma babu jihar Adamawa a cikin jerin jihohin da shugaba Buhari ya lissafa da ma yaba gwamnonin su a kokarin da suka yi kan harkar noma batun da su koke ganin fa akwai abun dubawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.